coach din Chelsea Jose Mourinho yayi butun almara inda yace yana iya karbo Aaron Steven Gerrard a kakar wasa na badi biyo bayan barin Liverpool da tsohon captain din yayi. Ko da yake Gerrard ya amince zai buga wa kungiyar MLS na Los Angeles Galaxy na kasar Amurka. Da aka tambaye shi ko zai rarrashi Gerrard da ya tsaya a Premier League, sai Mourinho yace ko kuma mu karbe shi a roba sai fashe da dariya. Idan dai ba a manta ba, Mourinho yayi kokarin daukar Gerrard a shekarar 2005. Yace ban ji dadin tafiyarsa ba domin na fi son kwararrun ƴan wasa su kasance tare da mu a Premier League. Mourinho ya yaba wa Gerrard a lokacin da aka canza shi a wasansu da Chelsea inda suka tashi kunnen doki 1-1.